Mala'iku na zambar wani imiki dimaka shi fa gudanin dai wannan ubangiji na fada arba kyakkyawa mai kyandiri mai cicika zuciyar sufaye mai murmushin da ke sa al'arshi tsuma bayi simaye tafiyar kike imauta duk ma abotin rai har kifaye zaman ki da tashin ki guguwar wance daudar kauna a tsaitsaye iskarnin fashin ki kera ya zukata da imanika kallon ki ke sa walita rigar suturtaka maganan ki ke nutsa mala'iku tafakkuri yar maimaka fatiha ayya hakuri kawai komai da komai ki mallaka ina san ki ina zan zurutun kaunar ki mai rashin musaltuwa mai rashin fasarwa mai rashin gidayuwa mai rashin bayanuwa wallahi mai rashin nuinuwa yadda nake haka nan nake hakan kawai nai samuwa ayyo baba bin kira ga wanda ya gane sai fake hakikanin kaunar mu aiki tilas ne an je dake wasu dar mu yaya banki ne domin kwasu suka daukake duka zatin gaibiya ta cikin sake riska gake alhamdulillah nan zan tsaya batuwil karba mun yabo ina san ki a zuciya da duka ruhi na zuwo rabil jose din ki ne na garin gombe ki mun babar rabo shafa nisa ki shafa kusa na so ni madina ajibo sayyada fatima sayyada fatima na 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 sayyada fatima